Asal ini tu, asal itu bang alwala. Angka pada kali mulaira, ya angka pada kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Sallallahu Alaihi Wasallam itu, pada cinta saya dengan siungku ya tak ada gabaci, ya farka ada gabaci unsa. Kata ini zegaga unsa hening unsa, asyikun waria ruang alwala unsa. Siawan kita. Sungguh ya, awak ini handung sungguh. Namun saya ku besen indah handung sajapan apa? Ku indah handung sekiji wayu sendiri kebaci. Dari aku rasa akan najasa ku abang dek sama dah kan. Wan Ali si mesti menis kerwetar si Buhari dan Muslim dah buat ada filmzi dan nasi. Angka pada kerja si de, ya kapa pada anak Sallallahu Alaihi Wasallam. Mazalla ce ba sallah ga duk wanda bai da alwala wanda bai tuzurta alwala to tabbata ya tuzurta sallah Allah ba ka ba sallah wanda bai da alwala sai fa in alwalar ta gagare shi ba ku alwala ga duk wanda bai bismillah ba yayin da zai alwala wato anan aka ce alwalar sunan wato alwalar da aka ce babu sai an yi bismillah alwala cikakkiya amma ba wai an kore ingancin alwalan ne gaba daya ba wato akwai alwalar ingantacciya amma dai ba cikakkiya ba ce wannan shine tawilin mafi yawan malamai amma wajen Imam Ahmad da Dawud Zahiri suka ce ayin bismillah wajiba ce a alwala shi yasa alwalan mutum ba za ta inganta ba sai in yayi bismillah sai fa idan manta waye ko kuma bai san haka ba to sannan ne alwala ta su sai ta inganta ko da ba bismillah wanda ya mance ya bismillah bai alwala to shi kenan alwala ta inganta wajen Imam Ahmad amma wanda da gangan ya ce bismillah yayin alwala ko wannan alwala ta su gaba ɗaya ma bata inganta ba a wajen shi Imam Ahmad da kuma Dawud Zahiri rawahu Abu Dawud wannan hadisi Abu Dawud da Tirmidhi su suka rawaito shi wato an kawo dai daga Abu Huraira ya kawo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce in ba dan kada in wahal da al'umma ta ba dana umatin bayin aswaki duk wata alwala da zafi da alwala da zafi to sai aswaki sai hada da aswaki wa Imam Malik ya rawaito hadisin haka nan Buhari ma ya rawaito hadisin an karbo daga Aisha kuma an ce wanda nan gaba zai zo a sunnonin sallah cewa sallar da aka yi ko raka'a da aka yi da aswaki sun yafi raka'a 70 da ba a yi aswaki ba wa an Aisha an karbo daga Aisha ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce aswaki me tsarta cewa ne gabaki me dawo ya dar Allah ce wato wanda yake aswaki to haka da ya dawo Allah ya yarda da shi sai zamo Allah ya yarda da shi ubangiji subhanahu wataala yana son bawansa ne tsarta ce jikinsa shi yasa bawan da ya kula da tsarta jikinsa haka yakan jawo masa samun yardar Allah rawahu al-Buhari wannan hadisi na Aisha Buhari ya rawaito shi haka nan Imam Shafi'i haka nan Nasa'i an karɓo dai daga Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin aswaki ya bani aswakin nasa dan in wanke masa shi kafin wanke sai in fara ni ma in goge baki na da shi ai da shi in aswaki da shi ta barukan bi asali sallallahu alaihi wasallam dan neman albarka da gurbin manzo wa fi jawab tabaruki asali salihina wannan hadisin ya kunshi cewa ashe ya halitta a nemi albarka da gurabun bayan Allah mai nagarta bayan da wasu suke dauka cewa yoyin haka ai shirka bane a'a abu ne wanda yake ya zo a hadisi tabbatattu ingantattu tun zamanin manzon Allah ake haka so wasu imani siwakil gairi haka nan kuma ya kunshi ko wasu imani siwakil gairi halattun yin amfani da aswakin wani idza sama hadisi amma fa in shi ne aswakin ya yadda wani ya amfani da aswakin nasu sun ma ga sulhu sannan wanke shi mika masa aswakin wato Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin an kawo daga Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam sallan lati aja tabi'u guda goma tadoli guda goma suna daga sunnoni na tun asali na farko dace gashin baki ne biyu cika gemu na uku yin aswaki ya haka nan kuma shaka ruwa na hudu sai kuma dace farce yanke farce shine na biyar wa gasalul haka nan kuma wanke wato gabobin yatsa nan tattara tattaran yatsa a tsaya a wanke in ba kula akai ba a jiliyarsu sai su ake dauka da kuma cire gashin hammata da kuma aske gashin al'aura haka nan yin tsarki da ruwa shi ne yin tsarki musabu ya ce na mance ta goma sai fa idan kurkurar baki ke ya ce dai guda goma to wannan da aka lissafa tare ne to musabu wanda ya rawaito hadisin ya ce ya mance wanne ne na goma ya ce ta yi kurkurar baki shi ne na goma aka ce ko kuma fitana yin kugun don ya zo a wasu hadisan da yawa na wannan hadisi mutum biyar ne suka rawaito shi Buhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i an kama daga Anas ibn Malik yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi wanka da sa'a guda har zuwa mudunnabi biyar wato daga mudunnabi hudu zuwa mudunnabi biyar yana yin alwala da mudunnabi daya wannan hadisi mutum biyar ne suka rawaito shi an kawo daga reshe wato daga Anas ibn Malik kala Anas ibn Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin alwala da kwarya da yake ya kai ridili biyu ya yana yin alwala da ridili biyu yakan yi wanka kuma da sa'a guda Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin yace Imam Ahmad ya ce sa'a wasulusun rudili biyar da sulusun rudili mudunnabi daya ya yi daidai da rudili daya da sulusun rudili don an hada rudili daya da sulusi gida hudu zai bada biyar da sulusi kenan Abdullahi Gafarin ya ji ɗansa yana cewa Allahumma inni as'aluka al-asra tabiyara ya amin ni na roƙonka ka kan gidan da yake damar aljanna idan na shiga ya ce ya dana ka roƙi Allah ya baka aljanna dai kawai ka nemi Allah ya kare ka daga wuta naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a samu mutane a cikin al'ummar nan da suke ketare iyaka a wajen sarki a wajen alwala ko wanka haka nan ma suke ketare iyaka a wajen addu'a Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da Ibn Majah an karbo daga Hakan koko daga Ibn al-Hakam ya karbo daga mahaifinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bawali sannan ya yi alwala ya fi ga al'aurarsa ya yi faruwa al'aurarsa a sabu sunan su suka rawaito wannan hadisin an kama daga Ubay ibn Ka'ab wato ma'anar manufa da yin wannan yayyafa ruwa shine kada bayan ka gama alwala za ka fara sallah shaitan ya zo yana ce ma kai anya wani abu ko bai fito ba daga zakarinka bayan nan to in ya ce ma ko ka ga danshin sai ka ce ba ruwan da na yayyafa ba ne ai ruwan da na yayyafa ne saboda koyaushe ba a so a ba da dama ga shaitan shaitan ya samu dama sai ya shaɓa na gabawa sai karshenta baya hana ka sallar gaba ɗaya to an Ubay ibn Ka'ab an karɓa daga Ubay ibn Ka'ab ya karɓa daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce akwai wani shaitani wanda shi ke kokarin sai ya ga ya bata alwalan bawa sunan wannan shaitanin walahani shi yasa ku ji yayin waswasi game da ruwa ku daina wasuwasi game da ruwa. An kabo daga Aisha, Aisha ta ce, Manzon sallallahu alaihi wasallam yana da wani mayani, yana da wani kamar hanya wato kamar shigen tawul wanda yake wato dauke danshin da ke jikinsa da ita bayan alwala, in yi alwala sai ya sa ya tsane danshin da yake jikinsa. Wannan hadisan guda biyu da na Ubayy ibn Ka'ab da na kuma Aisha da Tirmidhi ne ya ruwaito su. To al-faslu salis, fasali na uku a cikin bayanin alwala wa muddati da mudda alwala. Ba Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, wato ai bayani muddati, bayanin dadewar da alwala take yi, wannan huyan ka cewa alwala tana nan malamin sulha da su matukar dai karibi a kuma ga mai alwala min asbabi sabiqati daga sabubban karin da aka faɗa a baya, wuru'u lugata lafzun wuru'u aluga daga hasse ne husnu ita ce kyau da kayatarwa a shari'a, ko abinda ake kira wuru'u gasalu ba'dil arai wanke sacin gabobi da niyyar ibada zuwa ga Allah. Hikima alwala kankare bin bambawa kamar yadda ya gabata a cikin farallan sarki, farallan sarki wannan zafatu da kuma tsartata da kwarjini ya tajammalu bihi mal musalli, wanda mai sallah zai kawatu da su da fi alhali yana tsaye a gaban Ubangiji ya kara kusaci daga wajen Allah ta'ala, kamar yadda nan gaba zai zo gare mu a kitabul ahlaki. Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai kyau ne, yana son a kyautata da a zama bawa yana bisa sifa kyakkyawa haka, to Allah yana son haka. Kuma wata hikima babba a cikin alwala shine koya wa bawa kaskan da kai, a nuna bawa duk wata tsafta ta sama, to shi hakika ai bai cancantawa gaban Allah ba, sai ya sake wata tsaftata ta musamman. Shi yasa duk wankan da kai duk irin yadda jikinka yake da tsafta, amma ka ce zaka tsaya gaban Allah da sallah sai sai to sai ka je ka yi alwala, sai ka yi alwala don a nuna bawa kaskan da kai ya zamo ya yarda shi duk isarsa, to ba komai ba ne duk isarsa, to ai ba komai ba ne, ko kuma ka rasa ruwan fa sai ya zo taba kasa. Saba kasa nan dai a kara nuna ma kaskan da kan cewa in bawa bai kaskan da kai ba to fa shi ba shiga wajen Allah, duk wanda bai kaskan da kai ba ga Allah to fa ba shi ba shiga ga Allah. To kana Allah ta'ala mun ji tabaraka ta'ala ya yi lazina amin ya wa inda yake sun ba da gaskiya idan ku tuba ila salati in kun nufin tashi dan sallah farsilu wujuhakum wajibi ne ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ku wanke hannayenku ila almarafiqi zuwa gwiwar hannu, wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku, kuma wa arjulakum ku wanke kafafunku ila alka'abain zuwa idan sam an umran an karbo daga umranu balalan usman yace sayyidina usman ya ce a kawo ruwan alwala ya alwala ya wanke tafkan sa sau uku sannan ya kurkura baki ya face ruwa sannan ya wanke fuskan sa sau uku sannan ya wanke hannunsa na dama izuwa gwiwa har sau uku sannan ya wanke haka wato hannunsa na hagun haka shi ma sau uku sannan ya shafi kansa sannan ya wanke kafarsa ta dama izuwa idan sau uku sannan ya wanke ta hagun ita ma sau uku sannan ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi alwala kamar alwalan nan tawa, sannan ya ce wanda ya yi alwala kamar alwalan nan tawa sannan ya tashi ya yi raka'a biyu bayan ya gama alwalan da baya zantar da zuciyarsa a ciki da wani abu daga lamuran duniya, ya zama san da sallan nan gaba daya fitinta Allah ne, to a kan kare masa abin da ya gabata daga laifuffukansa. A wata ruwaya ya kurkura baki ya shaka ruwa ya fashe har sau uku da kamfata uku na ruwa, kamfata uku ta ruwa. A wata ruwayar yace fakan sa sau uku a wata ruwayar ya shafa kansa ya taho da hannayensa ya juyo da su ya fara shafar da magabacin kansa sannan ya tafi da hannayen nasa zuwa wajen geya sannan ya dawo da hannayen har ya komo wajen da ya fara shafar wannan hadisi mutum biyar ne suka ruwaito shi dan kamar daga Abdullahi bin Zaid zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala sau biyu na ta wanke gaɓoɓinsa sau biyu an kamar daga Abdullahi bin Abbas a shehu da aka ce ya wanke uku din wato dan an so ne haka ba wai dan dole sai wankewa uku ba malamin sai dai a gaba ɗaya za a fahimta cewa wankewar sau ɗaya ita ce wajiba idan ya wanke sau ɗaya ya zama ya gama gabata wadatar amma wankewa ta biyu da ta uku mustahabi ne yanda yake a masabar Malikawa an kamar daga Allah Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala kuma sau ɗaya dai ba kai ma san da yayi alwala sai dai wanke gabobin sai dai ne wannan hadisan da na Abdullahi bin Zaid da kuma na Abdullahi bin Abbas da Buhari da Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito su wani balarabe ya zo ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sai ake alwala manzo Allah ya nuna masa ana yin alwalan ne a koyanke kowace gaba sau uku sannan ya ce haka alwala take wanda ya ce zai kare bisa wankewa uku to ya munana ya ketare iyaka ya zalunci kansa ya yi banna mazhabin Malikawa suka ce akwai saɓani wanke wannan ta hudu karahiya ce ko ko haramun ce akwai wadi a wajensu akwai kauli da cewa karahiya ce to ya mutum ya wanke din har hudu to wannan ya tuzanta wa kansa lada amma ba a ce ya yi zunubi ba akwai kauli kuma da cewa haramun ne wato ma'ana ya yi zunubi ma kenan to an kawo daga Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam to rawan na sai wa Ahmad wa Abu Dawud lam zuhu fa man zada ala hadha aw naqasa fa qad asa wa zalama lafazin Abu Dawud shine fa man zada ala hadha wanda ya kara bisa wannan ko ya rage to hakika ya munana ya yi zalunci shi a tasa wayar akwai karin auna kasa an kawo daga Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zance idan zai alwala ya kaje matafi na ruwa da nake ya shigar da shi karkashin rufin bakinsa na sama ka wato haɓarsa ya shigar da shi karkashin haɓarsa ba da na dihili ya tau iya sai ce geminsa da wannan ya sosai ce geminsa da shi ya ce haka Ubangiji ya umarce ni Abu Dawuda da Tirmidhi suka ruwaito hadisi an kabo daga gare shi manzo Allah ce idan kai alwala ka tsaddace tsakanin yatsun hannayenka da kuma na kafafunka haka wato dai a matsayin Malikawa su sun ce tsaddace yatsun hannu wajibi ya sa ne alwala da tsaddace yatsun hannun sa ba to alwala ba ta cika ba gaba daya ya fa abin da yake farilla tsaddace yatsun kafa ko wannan mustahabi ne an kawo daga mustawri dukala ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya alwala ya kan zaddace ya sun kafafunsa da ya san sa karami Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin da Abu Dawud an kawo daga Abdullahi bin Abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi kansa da kunnuwansa cikinsu da bayansu kunnuwan nasa cikin nasu da bayansu Tirmidhi ne ya ruwaito hadisin da Abu Dawud an kawo daga Mujira cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala ya shafi makwakwaɗar kansa ya shafa kuma bisa rawani haka nan kuma ya yi alwala ya yi shafa bisa hukofi wannan hadisi mutum hudu sun ruwaito shi wato da Buhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi Abu Huraira ya ga wasu mutane suna yin alwala daga ruwan da ake ajewa don a ringa alwala ya ce da su ku cika alwala hakika na je Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yana cewa kai dan ba wa wato agara daga wuta kaitan agarori daga wuta a wata ruwaya kaitan dinduniyoyi daga wuta wannan hadisi mutum biyar ne suka ruwaito shi an kamar sayyidina Umar cewa wani mutum ya yi alwala ya bar wato kamar farce gurin farce akan kafafunsa bai wanke ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi ya ce koma ka kyautata alwalarka ya koma sannan ya zo ya yi sallah Muslim ne da Abu Dawud suka ruwaito wannan hadisin ya zo ga shi Abu Dawud manzana yake cewa ka cika alwalarka ka tsaitsaye tsakanin yatsunka ka yi samatuka a wajen shaƙa ruwa sai in kana azumi to wannan sai ka shaƙa sama sama don tsoron kan wani abu ya tafi ga makogoro an karɓa daga Anas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan yi alwala yayin duk sallar da zai ya ce da Anas ko ya kuke yi ya ce alwala tana isar ɗayanmu matuƙar bai kari ba in yi alwala sai ya ta salloli da wannan alwala sai ya salla farilla biyu ko salla farilla uku da alwala ɗaya amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce al'ada su duk salla farilla da zai sai ya sake mata alwala ba mutum biyar ne suka ruwaito wannan hadisin sai ko Muslim dan an ce shi a haƙƙinsa aka wajibi amma akai nassin wajibcin ranar da aka budu Makka to an Sulaiman ibn Quraiza mutum da ne suka ruwaito hadisin amma banda Muslim wato Buhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i suka ruwaito hadisin an kama da Sulaiman ibn Quraiza ta ya karba daga mahaifinsa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci salloli ranar da aka budu Makka da alwala daya ya shafa kuma bisa hukumi sai sayyidina Umar ya ce hakika yau ka aikata wani abu da dacin ba haka kake ba dacin duk sallah sai kai mata alwala amma yau na ga salloli da yawa ka hada kayan su da alwala daya sai sayyidina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da niyya na aikata ya Umar dan ku san cewa ba wajibi ba ne duk sanda za ku yi sallah ku ce sai kun yi alwala sai fa in ba alwala amma matuƙar akwai alwala ta wadata wannan hadisi mutum biyar ne suka ruwaito amma ban da Buhari wato Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i su suka ruwaito sai alhamdulillah